ni zama alewa ta ramadan mai kama da ganwa ta ramadan kanki ni zan baba ta ramadan master suna na musafa amma kurmi nake abokin bashir zaria nake ramadan basket ramadan basket ga ramadan basket na ka wazibi ya dawo ramadan basket na ka ramadan basket na ka wazibi ya dawo ramadan basket ayo ga